بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yammacin asabar 26 ga watan jumada al-akhira 26 ga watan jumada al-akhira shekara ta 1446 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam wanda ya dace da lissafin 28 ga watan December 2024 wannan shine cassette na 354 cikin jerengiyar kasusuwan karatun littafin زاد المعادي في هدي خير العباد ولفر الإمام المحدث المفسر الفقيه أبو عبد الله محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي وندا أقف سني للسنة ابن القيم الجوزية الشيخ الإسلامي رحمة الله عليه وانا لتافي نزاد المعاد لتافي نينا قومي دروان كا دنگني دا بياني أكن تفرك مائكي صلى الله عليه وسلم رايوسا دا شريع السا da yadda ya alaƙoƙinsa da al'umma malamai suna jinjina ma Ibn al-Qayyim akan wannan aiki musamman lura da cewa ya rubuta asalin tafin Zadul Ma'adi a halin tafiya a ƙasar Makka inda ya je aikin haji nesa da iyalansa nesa da kayan aikinsa Allah ubangiji ya saka mishi da alkhairi muna bibiyan wannan malami a inda yake tattauna mana akan hukunce-hukunce na alƙalanci da fatawoyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dangane da abin da ya shafi aure da zamantakewarsa da abin da ya shafi abubuwan da ke da alaka da haka za mu tashi inda yake cewa wa qala ibn shihab aslamat ummu hakim yawm al-fath wa haraba zawjuha ikrimatu hatta atal yamana fada'athu ila al-islam fa aslama wa qadima fa bai'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa baqiya ala nikahihima dama yana mana tattaunawa akan hukuncin auren mutane guda biyu miji da mata wanda ɗayan su ya musulunta ɗaya kuma yayi jinkiri wajen musulunta mun ji maganganu kala daban-daban game da haka wanda suke nuna cewa za a batta har ta gama idda idan ya zo kafin ta gama idda auren su yana nan idan ya zo ma bayan ta gama idda ya musulunta ko ta zo ta musulunta bayan nan ba sai an musu sabanta jididi na akadi ba inda za a iya samun tangarda kawai shine in ta riga ta auri wani to nan ta yi mishi nisa amma babu magana sai an yi sabon aure ko an yi sabon sadaki yace qala shi ibn shihab yace aslamat ummu hakim matar ikrima ta musulunta ne yawmal fath ranan fathu makka wa haraba zawjuha shi kuma ikrima ya tsere ikrima hatta atal yaman ya tafi kasar yaman ya gudu fada'atu ila alislam sai ta kiraye shi taje ta ainihin kira shi zuwa ga musulunci fa aslama a can ya musulunta wa qadima sannan ya taho ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa bai'a annabiyyi sallallahu alaihi wasallama yazo ya annabi mubai'a fa baqiya ala nikahihima suka wanzu akan auren su wa min al-ma'lumi yaqinan anna aba sufyan ibn harb kharaja fa aslama amal fati qabla dukhuli annabi sallallahu alaihi wasallama makkata kuma abu ne sananne cewa abu sufyan ya fita ya je ya musulunta agun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafin manzon Allah ya shigo kasar Makka ranar fatu Makka walam tuslim hindu imra'atuhu hatta fataha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam makkata hindu kuma matarsa ita bata musulunta ba sai bayan fatu Makka din fa baqiya ala nikahihima kuma suka wanzu akan auren su kisa tana cikin wato sayyul bukhari kamar yadda aka sani واسلم حكيم حكيم بن حزام قبل امراته هكذا حكيم شيما كما dake cikin bukhari din ha ila yau shi ma ya musulunta gabanin matarsa wa kharaja abu sufyan ibn al-harith wa abdullah ibn abi umayya amal fati falqiya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bil abwa hakan abu sufyan ibn al-harith wani dan uwan manzon Allah din sallallahu alaihi wasallam da abdullah ibn abi umayya su ma wadannan sun fita sun bar makka sun kama hanyar madina suka gamu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abwa fa aslama qabla mankuhaihima su ma suka musulunta kafin musulunta ababan auren su fa baqiya ala nikahihima suma haka aka wanzar da su akan aurarakin su walam ya'al walam yu'lam anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama farraqa baina ahadin mimman aslama wa baina imra'ati ba wanda yake da wani labari da ke nuna masaniya akan cewa ga wani mutum da ya musulunta kafin matarsa ko wata mata ta musulunta kafin mijinta wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya raba wannan auren babu wannan kwata kwata a tarihi wa jawabu man ajaba bi tajdid nikahi man aslama fi ghayati al-butla amsoshin wadanda suka ce sai an sake jaddada daurin aure suka bayar amsoshi ne masu matukar rauni wal qawlu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bila ilmi wata nuska yazo da wamin qawli wamin al-qawli amma asalin nuska mai kyau wal qawlu ne wato wal qawlu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallama bila ilmi ko magana ce game da manzo Allah suke ba da ilimi ba واتفاق الزوجين في التلفظ بكلمة الإسلام معا في لهجة واحدة معلوم الانتفاع كما أتي أنسى مو تماتا دون مجي سن فرت كلمة شهادة ألوك تي لايا وانا مقاطع قطع بأسا مشوا دول اينا رجاء اي مسلم تا أتاري هنشي باوي تارأكي باس كلمة شهادة وطلقا انك تي أوريا متو لزارا أنسى مسلم تا تايا تو أوريا متو كما بابو بأتا أسامن أتاري هنشي بدابيون سن مسلم تا da kalmar shahada daya concurrently sun furta ta lokaci daya ba wa ili hadha alqawla madhhabu man yaqifu alfurqata ala inqida'i al'iddati ma'a ma fihi yace to zancen kuma dake biye da wannan shine zancen wadanda mazhaban wadanda suke ganin cewa al'amarin raba auren ya danganta ne ga karewa idda idh fihi atharun wa in kanat munqati'a saboda akwai asar ko da yake isnadojin su masu matsala ne walau sahhat da a ce an samu isnadoji ingantattu da suke nuna cewa da zaran idda ta kare auren ya kare in kuma za a mayar sai an sake tajdidul aqdi yace lam yajuzil qawlu bi ghayriha da ba zai halasta ayi fatawa da aka san su ba qala ibn shubruma kana an-nasu ala ahdi rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yuslimu ar-rajulu qabla al-mar'a wal mar'atu qabla ar-rajul mutane sun kasance da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mutun yakan musulunta kafin matarsa mata takan musulunta kafin mijinta yace fa ayyuhuma aslama qabla inqida'i iddatil mar'ati duk wanda ya musulunta wato namijin da ya musulunta kafin karewa iddan matarsa fa hiya mar'atu tana nan a matarsa ta musulunta sai bi musulunta ba sai daga baya idda bata kare ba to suna nan wa in aslama ba'dal idda idan ko ya musulunta ne bayan ta gama idda fala nikaha bainahuma babu aure tsakaninsu waka takaddama qaulu tirmidhi fi awwal al-fasl yace magana imam tirmidhi ta gabata a can baya wa ma haka ibnu hazm an umar radiyallahu anhu da abinda ibnu hazm ya kaito daga sayyidina umar fama adri min aina hakahu ban san a ina ya samu shi ba wal ma'ruf anhu khilafu abinda aka sani game da umar sabanin wancan abinda ibnu hazm ya kawo فإنه ثبت عنه من طريق حماد بن سلمة عن أيوب وقتادة كلاهما عن ابن سيرين عن عبد الله بن يزيد الخطمي أن النصرانيا أسلمت امرأته ونكرست ما تشت مسلمتا فخيرها عمر بن الخطاب رضي الله عنه إن شاءت فارقته وإن شاءت أقامت عليه عمر يباش زابي شوى إن يناس إن تناسو يباش زابي إن تناسو أو ريامت إن باتاسو كما تتقب الدجران ساء wannan yana cikin musannad Abdul Razzaq da na Ibn Abi Shayba kuma alunun bid darura annahu inma khayyaraha bainan tidarihi ila an yusliwa Umar ya bata zabi ne ta jira ko za a dace Allah ya kimsa masa musulunci fatakunu zawjatuhu kama hiya aw tufariquhu sai ta zama in ta yadda ta ci gaba da zama tana na matsayin matarsa in ko bata yadda ba ta rabu da shi wa kadhalika sahha anhu أن نصرانيا أسلم تمرأته فقال عمر رضي الله عنه إن أسلم فهي امرأته يا تبت هاي كانوا أتكم مهلا دكما وصورة يديك أتك إسلام أكوي داود نتائي متروكي ني شوى عمر ياتي ما ونمتن دما تسا تمسلن تكرسا شوى إن يا مسلن تتنا نم أما تسا وإن لم يسلم إن بي مسلن تبا فرق بينهما عرب تكانونشو فلم يسلم يكي مسلن ففرق بينهما سي عمر يربى تكنكانوس وكذلك قال لعبادة بن النعمان التقلبي وقد أسلمت امرأته إما أن تسلم وإلا نزعتها منك فأبى فنزعها منه هكا يتيم كما ونمتم سنة عبادة بن النعمان التقلبي شما يكيرستان ما تشتا مسلمتا عمر يتيم كما مسلمتا ko kuma kwace maka matarka yaki sai umar ya gaba auren wannan yana cikin tafin musannad na ibnu abi shayba da abin nan na at-tahawi sharh ma'ani al-athar dadake a cikin istidlal sa akwai as-saffah ibnu binna ibnu mutarrid da daud ibnu kurdus wanda kuma dukkanin su majhulai ne kamar yadda ibnu hibana duk ya ambace su a cikin fiqas din sa amma dai shi kadai ya kadaita da ambatan su kaga wannan athar ne wadanda suke kamar yadda ya fada ba su inganta ba shine mazhabin wanda suke cewa wato a jira zuwa karewa iddan fadil asaru shariatun fi khilafi ma hakahu abu muhammad ibn hazm anhu wa huwa hakaha kaga wadannan athar din sun saba wa abinda ibnu hazm ya kawo daga umar kuma gashi shi ma ya kawo su waja al hariwayatin ukhar yace wasu rayu ne daban-daban wa inna ma tamassaka abu muhammad bi atharin fiha anna umar ibn abbas wa jabirin farraqu bainar rajuli wa bainar imra'ati bil islam ibnu hazm yayi ruku da wasu athar da ke nuna cewa sayyidina umar da ibnu abbas sun raba tsakankanin miji da matarsa da zaran ta musulunta wa hiya atharun mujmala wanda maganganu ne dunkulallu laysat bi sariha fi ta'dilil furqa basu fito karar suka nuna cewa nan take ne ake rabawan ba rabawan shin nan take ne ko ba nan take ba basu bayyana ba walau sahhat da ce sun inganta dole ai musu wannan fasara faqad saha an umar ma hakainahu amma abinda muka rito daga umar ya inganta wa an aliyin ma taqaddama da kuma aliyu abinda ya gabata wallahi tawfik cewa za a jira ne sai in yaki musulunta in idda ta kare shi ke to ya gama wannan dogon zaton da ya ta mana akan batun wato musuluntan mace ta riga mijinta ko musuluntan miji ya riga matarsa sai kuma yace faslun fi hukumi sallallahu alaihi wasallam fil azli hukuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da azlu azlu wajen jima'i wato shine mutum ya sadu da matarsa amma ya zubar da maniyinsa a wajen ainihin al'auratta sabata fi sahihaini an abi sa'idin qala asabna sabiyan fa kunna na'zilu yace mun sani wato mata bayi da aka kama a yaki aka rarraba mana sadaka sai muka zama muna musu azul wannan ya faru ne a lokacin hawazi fa sa'alna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai muka tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama hukuncin wannan abu da muke aikatawa fa qala sai yace wa innakum la taf'aluna wa innakum la taf'aluna wa innakum la taf'aluna qalaha thalathan sai annabi ya fada kafa uku ma min nasmatin nabi yace babu wani halitta ba wani dan adam kainatin wanda Allah yayi nufin ya halicce shi ila yawmil qiyamati illa wa hiya kainatu sai Allah ya halicce kanshi babu wata dabara ta family planning ko ta wani duk wani abu da mutum zai in Allah ya niyan halittar dan da zai halitta sai Allah ya kawo sababin da a daidai san da zai kulla wannan halitta wannan dabarar ba za ta kai labari ba wannan hadisi ne sahihi yana cikin Bukhari da Muslim sura al-tifai wa fi sunani anhu a cikin sunan abi daud da kuma tirmizi da baihaqi ma ya ruwaito daga dai shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ta hanyar abu sa'idin anna rajulan qala ya rasulullah inna li jariyatan wa ana a'zilu anha ina da baiwa sadaka kuma ina mata azul wa ana akrahu an tahmila bana so ta dauki ciki baya so ta dauki ciki ta dinga laulayi wa ana uridu ma yuridu rijala ce ina da bukata irin ta namiji ma bana so ta dauki ciki saboda ban so ta laulayi da sauransu wa innal yahuda tuhaddithu anna al-azla al-maw'udatu sawara ce kuma yahudawa suna fada a cikin maganganun su suna cewa ai azlu karamin kisan kai irin kisan kai da ake ma yara mata a jahiliya wa idal maw'udatu su'ilat bi ayi dhanbin qutilat suka ce to wancan babba ne kenan wanda sai an haifa a kashe wannan kuma karami a kashe tun kafin ma maniyin ya shiga qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kadabat yahudu law arada allahu an yakhluqahu mastata'at an tasrifahu yace yahudawa akan kuskure suke wannan magana ta su idan Allah ya so ya halicci dan kai baka isa ka hana maniyin a lokacin saduwar da Allah ya nufin kera dan ko ka je kana saduwar da diyan azulun ba za ka iya yi ba ko kuma kafin ka gama cirewa abinda dugon da zai halitta dan ya riga ya wuce wannan haka Allah yake kansa wannan hadisi yana cikin musnad Imam Ahmad ibn Hanbal da sunan ta Abu Dawud da Tirmidhi. Isnadin wannan hadisin yana da matsala, amma yana da shawahidu wanda suka karfafe shi. Daga ciki zai ambaci riwaya Abu Huraira ta karfafa wannan. Wa fi sahihaini an Jabirin qala kunna na'zilu ala ahdi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wal Qur'anu yanzilu. Yace mun kasance muna azulu, annabi yana raye kuma ba a Qur'ani yana sauka kuma ba a ce mana mu bari. Wannan yana cikin Bukhari da Muslim. Wa fi sahih Muslim annahu anhu daga dai Jabiru kunna na'zilu ala ahdi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, mun kasance annabi yana raye muna yin azulu. Fa balaga zalika Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, labari ya iske manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Falam yanhana, nan bai hana mu ba, bai ce mu daina ba. Wannan ma yana cikin sahih Muslim, hadisin Jabir dan Abdullah. Wa fi sahih Muslim aidan ha ila cikin sahih Muslim anhu qala sa'ala rajulun annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala, yace wani mutum ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna indi jariyatan, ina da wata sadaka. Wa ana a'zilu anha, ina mata azulu. Fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, sai annabi yace inna zalika la yamna'u shay'an aradahu Allah, balle wannan dabara da mutane suke yi ba zai hana abin da Allah ya nufa ta ba. Qala yace fa ja'a ar-rajul fa qala ya rasulullah, sai wata rana mutum yace ya manzo Allah innal jariyata allati kuntu zakartuha laka hamalat, ai ko wannan sadaka ta wanda na baka labari duk dabara ta da nake ta yi Allah ya sa ta dauki ciki. Fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama, sai annabi yace ana abdullahi wa rasul, abu shakka ni bawa ne na Allah kuma manzon sa ne. Allah ya sanashe shi ilimi wanda yake na gaskiya. Wannan yana nuna wannan hadisai idan muka lura duka a cikin su annabi sallallahu alaihi wasallama bai ce kar ayi ba, haramun bane, amma ya nuna ba abu ne da ya kamata mutum ya dogara da shi ba, saboda daman shi Allah ya riga yana da kaddararsa akan mutane da zai halitta. Amma idan mutum ya ga zai yi, bai zai yi, in ma fa yayi ya sani zai zo wata rana kawai zai ga an dauki ciki, to kai yayi zargin cewa ko ba cikin sa bane ko ya aka yaka, a yadda aka yi kenan. Sannan babu laifi a shi mutum yana yi ma malami fatawa ko da ta shafi wani abu irin wannan na private affairs da yake faruwa a ɗakin aure. Idan fatawa ta kama ana iya a yi baya cikin ba da labari game da ainihin wato kamar da abin da aka hana na mu'amalar aure. Za mu ji kuma a wata riwayar Jabiru sai da suka fara sannan ya tambayar, to shi ma babu laifi ko da mutum ya fara yin abu bai san hukuncinsa ba, asali ya kamata ya tambaya ne kafin ya fara yi, amma in ma ya fara to dai ya je ya tambayi malamai don ya san hukuncin. Wa fi sahih Muslim aidan an Usama ibn Zaid anna rajulan jaa ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa qala ya rasulullah inni a'zilu an imra'ati. Faƙala da hu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lima taf'alu zalika, yace ya manzo Allah ni ina yin azulu wa matata. Nabi yace bisa kake haka. Faƙala rajulu ushfiqu ala waladiha aw qala ala auladiha, ina jin tsoron dan, ina jin tausayin danta, tana da ɗa ɗan kankani, ban so ta saki ɗaukan wani ciki ta yi gwarne, ko tana da ƴaƴan ƙanana, ina so ta irin dai har yanzu wannan ai fikiran mutane suna kawo ta, ko cewa yaron bai yi girma ba an sake ɗaukan ciki, to ko za a zubar ko kaza 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 irin wannan maganganun. Fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, sai annabi ya ce law kana darran darra farisa war ruma, da zai cutar shi gwarne din kenan, to da ya cutar da farisawa da rumawa suna da al'adar gwarne, shine a haifu mace tana da ɗa mai shan nono kuma tana da ciki ma a jikinta, ba za ta yayi wannan kawai dan ta ɗau ciki. Ya ce to da zai cutar, da ya cutar da waɗannan al'umma su ma sun kasance suna yi. Wani abu da za mu ƙala wula shi ne, lura a nan shi ne, duk galibin matan nan da muka ji labarin ana yi musu azalu bayi ne, sadaka ne. To yana cikin al'adar da aka sani a gun Larabawa, matansu bayi suke yi ma azulu, ba sa yi ma hara'ir matan aure, ba sa yi musu. وفي مسند احمد وسنن ابن ماجه من حديث عمر اتكين مسند امام احمد ابن حنبل ده سنن ابن ماجه ده حديث عبد الله بن عمر عبد الله ده حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يؤذل عن الحره الا باذن سوى منزل الله صلى الله عليه وسلم يا هنا ايوه مچ ديا wanda take mata aure ai mata azumi sai in an samu consent dinta. To wannan hadisin bai inganta ba, isnadin sa da ifi ne, saboda wato Abdullah ibn Lahia shine a cikin isnadin. Sheikhul Albani ya tabbatar da wannan riwaya a cikin Irwaul Galil, lamba hadisi na 2007. Sannan wasu malamai kuma suka ce haddashi kanshi a Sheikhul Albani din cewa as-sahihu annahu mawqufun ala Umar, mawqufi ne magana Umar ce, sai wani mai riwaya sai ya rafa'a ta zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Abu Dawud, al-Imam Abu Dawud a cikin kitabul Masail yake cewa samitu Aba Abdullah, naji malami na al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahmatullahi alaihi zakara hadith ibn Lahia, ya ambaci wannan hadisin an Ja'far ibn Rabi'a an Az-Zuhri an al-Muharrar ibn Abi Huraira an Abi Hurairata radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yu'zalu an al-hurrati illa bi idniha, cewa ba a yi wa mace wadda ba baiwa ba ba a yi mata azulu sai da izininta. Faqala, sai al-Imam Ahmad yace ma ankara, wannan hadisi ya kai matuƙa wajen nakara. Hakanan Abu Hatim Ar-Razi shi ma yake cewa hadha min takhaliti Ibn Lahia, kuna ya daga cikin kurakurai da Ibn Lahia ya samu a cikin riwaya, sai Ibn Lahia riwayoyinsa suna da matsala in ba daga waɗannan mutane abadila waɗanda suka samu riwaya a gunsa tun kafin ya samu gobara da ruɗewar da ya samu a kwalwarsa. Allah ya gafarta musu. Al-Imam Ibn Qayyim yace fa hadhihi al-ahadithu sarihatun fi jawazi al-azli, waɗannan hadisai da muka jiga sanan rututu sun zo karara sun nuna halastin yin azumi, mafi karanci a ce khilaful aulani, ba shi aka fi so a yi ba amma ya halasta. Wa qad ruwiyat ar-rukhsatu fihi an asharatin min as-sahabati, sannan kuma bayan ga waɗannan hadisai marfu'ai an ruwaito halastin yi daga sahabbai goma, aliyin sayyidina ali radiyallahu anhu kamar da Abdul Baqi Sanani ya ruwaito da Sa'id ibn Mansur a cikin sunan dinsa, wa Sa'd ibn Abi Waqqas, haka nan Sa'd shi ma yana cikin Musannad ibn Abdul Razzaq da Sunan Kubra na Baihaqi, wa Abi Ayyuba, haka nan Abu Ayyuba al-Ansari shi ma Abdul Baqi Sanani ya ruwaito, wa Zaid ibn Thabit, haka nan Abdul Baqi da Sa'id ibn Mansur su ruwaito daga Zaid ibn Thabit, wa Jabir wa Ali wa Ibn Abbas shi ma yana cikin littafin Tahawi da Sayyid ibn Mansur da Abdul Razzaq, wal Hasan ibn Ali wa Khabbab ibn al-Arat wa Abi Sa'id al-Khudri wa Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, duk waɗannan arwaito a tsakankanin Musannad na Abdul Razzaq, as-Sunan na Sayyid ibn Mansur, al-Ma'rifa na Baihaqi da sunan dinsa, at-Tahawi a cikin Ma'anil Athar da wasu rare makamantan wannan duk arwaito athar, wasu sahihai wasu masu rauni daga waɗannan sahabbai cewa wane yana yi, wane ya bada fatawa a yi, wane yana yi wa sadakarsa, da arwaito wannan daga gare su. Ina fata mun gane. Qala Ibn Hazm, al-Imam Ibn Hazm a cikin al-Muhalla cikin mujalladinta na 10 yace wa ja'at al-ibahatu lil-azl sahihatan an Jabir, an samu labari arwaito daga Jabir dan Abdullah magana ingantacciya game da halasci, wa Ibn Abbas wa Sa'id wa Sa'd ibn Abi Waqqas wa Zaid ibn Thabit wa Ibn Mas'ud radiyallahu anhum wa hadha huwa as-sahih, mala yace wannan kuma shine magana ta gaskiya. Wa harramahu jama'atu, wato cewa halas ne ita ce magana ta gaskiya, wannan magana Ibn Qayyim ce. Wa harramahu jama'atu, wasu malamai kuma suka ce haramun ne, wa minhum Abu Muhammad ibn Hazm wa ghayru, shi kanshi Ibn Hazm shine akan gaba wajen wannan haramtawa, bayan dai ya kawo daga sahabbai da sauransu ya shafa irin shi, to kai ce bai halasta ba. Allah ya gafarta mai. Wa farraqat ta'ifatun baina an ta'azana lahu al-hurratu fayubahu, wasu malamai kuma suka ce ya bambanta, yana iya zama halas idan diyaci ba baiwa ba, in ya nemi consent din ta yace to zamu yi saduwa ne ta azulu, ko zan yi amfani da a zamanance, misali ce zai amfani da kororo irin na zamani, to ya halasta. Aula ko kuma ta ce bata yadda ba, aula ta azumi bata ba da izini ba, fa ya haramu sai zama haram. Wa in kana zawjatuhu amatan, idan ko mace ce ta aure amma ba ya ba baiwa, to ubiha bi idhni sayyidiha sai yaje gun mamallakinta yaje ya ga masa cewa to ga abin da yake so yi in ya yadda domin a haifa ƴaƴan na mamallakin ne in ba a haifa ba a sare shi walam yubih biduni idhni bai halasta ba in babu idhnin shi wa hadha mansusu ahmada wannan shine abin da Imam Ahmad ibn Hanbal ya fadi karara wa min ashabihi man qala la yubahu bi halin a cikin kuma malaman mazhabin Ahmad dan Hanbali akwai wanda suka ce kwata kwata haram ne irin magana Ibn Hazm wa minhum man qala wa kuma wanda suka ce yubahu bi kulli halin suka ce ya halasta ko da yaushe irin magana shi Ibn Qayyim din kenan wa minhum man qala akwai kuma wanda suka ce yubahu bi izin zawjati hurratan kanat aw amatan wanda suka ce ya halasta amma da izinin mace ya ce ko baiwa wala yubahu biduni idniha hurratan kanat aw amatan suka ce bai halasta ba ko da ya ce ko ba baiwa ce in bata ba da izini ba wannan magana da zaka yi samun su a cikin at-tamhid na Ibn Abd al-Bari da sharhin Bukhari Fathul Bari cikin mujalladin shi na kitabun nikahi kenan da mujalladi na 8 sannan sai kuma sai Muslim sharhin sa na Imam an-Nawawi da Mughni na Ibn Qudama malam yace faman abahu mutlaqan wanda suka ce halas ne kai tsaye kamar shi Ibn Qayyim din kenan itajja bima dhakarna min al-ahadithi sun kafa hujja da ababan da muka ambata na hadisai din nan wa bi anna haqqal mar'ati fi dhawqil usayda la fil inzal cewa kuma ai haƙinta da aka ce miji ya biya na mu'amala aure shine mujarradin saduwar haduwar kaciyoyin guda biyu da wannan jin dadin da za ta ba haƙinta bane dole sai yayi inzalin mani a cikin al'aurata ba haƙinta bane wa man harramahu wanda suka ce ko bai haram suka ce haramu ne mutlaqan su kuma ihtajja bima rawahu muslim fi sayyi min hadisi aisha radhiyallahu anha su kuma hujjar su wani hadisi daga cikin sayyi muslim daga aisha Allah ya kara mata yadda take cewa an juzama binti wahab ukhti ukasha juzamatu yar wahab ikuwar ukasha ibn wahab tace hadartu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi unasi na zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tare da wasu mutane fasalu anil azli suka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da hukuncin wannan dabi'a ta azumi fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya ce zalikal wa'dul khafi wannan ai oyayyar kisa ce wa hiya ita ce wa idal mawqudatu su'ilat ita ce wa idal mawqudatu su'ilat qalu suka ce wa hadha nasikhun li akhbaril ibaha masu ra'ayin haramtawa kamar su Ibn Hazm din kenan suka ce wannan hadisin to ya soke duk hadisan can da suka ce hadis fa innahu naqilun anil asl saboda shine yazo da sabon hukunci yin azlu bara'atul asliya to menene wani abu sabo wanda da za a ce babu shi shine hukuncin hanawa wa hadisul ibaha ala wufqil bara'atil asliya hadisan da suka halasta sun zo ne akan asali wa akamu shar'i naqilatun anil bara'atil asliya hukunci ko shari'a suna cire abu daga bara'as wato ina daga cikin hanyoyin tarjihi in aka samu hadisai sun zo suna karo da juna akan wani hukunci ana daukan wanda yazo da wani abu ƙari akan bara'atul asliya bara'atul asliya shine abin da za a iya yi ko babu nassi dama dabi'a ta hukunta yi saboda kai idan abin na mu'amala ne kaga mu'amala bara'atu hal asliya shine halasti to abin da yazo da wani abu ƙari akan halasti shine sabo idan abin ibada ne bara'atu la asliya shine haramci to abin da yazo da dauke shi daga haramci shine sabo yana daga cikin qawaid na tarjihi mun gane wa akamu shar'i naqilatun anil bara'atu asliya qalu wa qawlu jabir radiyallahu anhu kunna na'zilu alqur'anu yanzilu falau kana shay'an yunha anhu lanaha anhu alqur'an suka ce da wani abu ne wanda ya kamata Qur'ani ya hana da Qur'ani ya hana Qur'ani bai hana ba amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suka ce ya hana da wannan hanawa fa yuqalu sai a ce musu qannaha anhu man unzila alaihi alqur'anu biqaulihi wanda wato wanda aka sako da Qur'ani da fadin sa cewa innahu al-mawdutu sughra ya hana wal wa'du kulluhu haramu suka ce ai saboda alwa'd ai duka haramu ne sawa wanda aka yi mada da aka haifa ne ko diya da aka haifa ko wanda aka yi da irin wannan sigar qalu wa qad fahima al-hasan al-basri annaya min hadisi abi sa'id al-khudri ai al-hasan al-basri ma ya tsinkayi ya jiyo kanshin hani din a hadisin da ya gabata na Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu lamma dhikira al-'azl inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallama annabi yace la alaikum alla taf'alu zakum fa innama huwa al-qadr annabi yace ba sai kun je kuna cutar da kanku kuna bata wa kanku lokaci ko kuna rage wa kanku dadin jima'in ba domin ai ita haihuwa kaddara ce ita haihuwa da mutumin da zai zo duniya wani abu ne da Allah ya kaddara wani bai sai ihana ba qala ibn aun ibn aun yace fa haddastu bihil hasana dan naji wannan hadisin sai naje na ga malamin mu al-Hasan al-Basri fa qala wallahi laka anna hadha zajr sai ce wannan fanaran tsira Allah yayi kama da hani wannan riwaya ta cikin sahih muslim qalu wa li anna fihi qat'un nasli al-matlub min an-nikah kuma saboda a wajen hana daukar ciki akwai kokarin katange samuwar diya da haihuwa wanda kuma yana daga cikin manya manya manufofin aure wanzuwar dangin dan adam karin samun adadin al'umman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to mutum yaje yana cikin wannan dabaru na azlu na amfani da condom na ba mace ta sha maganin family planning da makamantansu to karshe yana so ya hana haihuwa wasu'ul ishra kuma zai zama akwai mummunar rayuwa ta auratayya rayuwar aure ta lalace babu dadi wa qata alladhati da kuma yanke jin dadi indasti da'i tabi'ati laha a lokacin da dabi'ar halittar namiji da macen take da tsananin bukatuwa zuwa ga wannan jin dadin wannan jin dadin fitan mani shine kololon jin dadin saduwa to kuma sai mutum ya hana matar shi samun wannan jin dadin duk waɗannan suna da gaskiya abinda su waɗannan malaman suka kalla sai suka ce haramu ne qalu suka ce wal yaza kana ibn umar radiyallahu anhu la ya'zib sai ibn hazm suka ce saboda haka sayyidina umar abdullahi dan umar ya kasance shi baya yin azlu wa qala kuma yace law kuntu law alimtu anna ahadan min waladi ya'zilu lanakaltu da zan san cewa wani cikin ƴaƴana yana yi wata sirka ta azlu ci da na jikin shi ya ga yare da ya dan dani kudarsa nakal wato sai na zani shi wannan ya cikin muhallata ibn hazm da kuma kitabul awsat na ibn al-munzir wa kana aliyun yakrahu al-azl suka ce sayyidina ali ma ya kasance yana kyamarsa zakarahu shu'batu an asim an dhirrin anu shuba ya ambata daga asim daga ziru dan hubaysh daga sayyidina ali kamar yadda yake cikin musannad ibn abi shayba da al-ma'rifa na bayhaqi wa saha an ibn mas'ud radiyallahu anhu annahu qala ibn mas'ud ya ce fil azli game da azli yace huwal maw'udatu sughra wannan ma yana cikin sunan nasir ibn mansur da ainihin al-Awsat Zaibul Munzir da Mujam al-Tabarani al-Kabir wa sa'an bi an abi umamata annahu su'ila anhu fa qala sannan ya tabbata an tambayi abu umamata al-bahili game da azlu sai ya ce ma kuntu ara musliman yaf'alu shi ya tsananta ya ce wannan ai ba yake musulmi bane musulmi ya imani da kaddara ya imani da Allah ne yake bada haihuwa da haka bari je na wannan gangancin ba wannan ma yana cikin musannad Ibn Abi Shayba da muhallata Ibn Hazm وقال نافع عن ابن عمر سيدنا عبد الله بن عمر yana cewa kamar yadda nafi ruwaito yace daraba umaru ala al-azl ba'da bani umar ya taba dukan wani dan sa akan yana yi ma wata matarsa azu wa qala yahya ibn sa'id al-ansari an sa'id ibn musayyib qala kana umar wa usman yanhayani an al-azl sayyidan musayyib to wannan cewa umar sayyidina umar da sayyidina usman radiyallahu anhuma sun kasance suna ainihin wato hana azumi duk wannan dogon zancen da yayi in ka koma muhallata ibn hazm mujalladi na 10 da zaka gashi walaysa fi hadha ma yu'aridu ahaditha al-ibaha bayan da ya gama kawo wannan da sai ce duk wannan dogon zancen da ibn hazm yayi duk wannan zancen ba haka yake kaga shi yanzu bai ce bai fara cewa ai yaki aiki da sunna maki annabi bane da sauransu magana ce zai ta ilimi ba wai fara tuhuma da munafurci ko da ƙarya ko da kin sunna ko da kaza ba wannan duka tafarki ne na jahilai jama'a ba tafarki ne na ilimi malaman musulunci ba a zargin su da son zuciya ko barna ko kin gaskiya ba a musu wannan zargin ɗan bid'a su ake ma wannan zargin da batattu in aka ga hujja amma malaman musulunci dukansu amintattu ne ababen yarjewa ne amma kuma masu yin kuskure ne ba masu ne bane saboda kan sun yi kuskure ba za a annafa musu a yi ta cin mutuncinsu wannan tafarki na jahilai da yaɗin da a cikin mutane Allah ka tsare yace wa laysa fi hadha ma yu'aridu ahadith al-ibahati ma asrahatiha wa sihhatiha, babu wani abu a cikin waɗannan maganganun da yake cin karo da hadisan can marfu'ai masu nuna halaccin azlu waɗanda suke sun zo karara sun nuna halacci, an tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai hana ba, an bashi labarin ana yi bice ka ai ba, wa sihhatiha kuma ga su ingantattu. Amma hadithu juzamata binti wahab, hadisin juzama da ke cikin sahih muslim, fa innahu wa in kana rawahu muslim fa innal ahadith al kathirata ala khilaf, muslim ya ruwaito shi kuma annabi bace mata ita ma kar ayi ba, cewa yayi wato bai annabi yace mata yace zalikal wa'dul khafi, wato ya nuna cewa abin ba abu ne mai kyau ba asali, kaman hadisin abin nan ne samarul hajjani khabith, ko kudin wanza ne, kudin sana'ar wanzanci, annabi ya ce mummunan kudi ne, bai haramta ba kuma, tunda shi ma kuma wanza ne ya mishi aski ya biya, kuma gani wato yana nuna ba hanya ce tsaftatacciya ta samu abinci ba, amma ita ce hanyar kaya ka iya, kamar yanzu misali a ce mutum ne mai kwasan masai irin na daɗin, haka halittar shi yake ce, amma mummunar sana'a ce wadda ba kowa za a so zai so a ce yana yin ta ba, ko baban shi yana yin ta, amma mutum ya samu kanshi yana yi haka zai ci gaba da yi, to haka ita ma wannan ba shine abin da aka so ba, abin da aka so shine ka bar ɗabi'a ta ɗau matakinta, in kuma har kana da wani dalili na ba ka son ka haihu yanzu, shikenan ka kusanci mata kawai, shikenan ka huta, hei ka kusanci kuma ka tun farko sai kai ta azumi kai aure ka zauna lafiya ba ka da ma wani taraddadi. Mutane da yawa sun ta yin azumi kuma an ɗauki ciki, da yawa za ka ji labari irin wannan, wani ma har ita rigima, kai wasu ma sun sha ƙwayar asibiti ma an ɗauki ciki, wasu sun sa kondom ya huje an ɗauki ciki, a aure da zina ma duka ana samu. Mu duk muna zira labaran ba za mu ga mai ta faɗansu ba ne, kawai tun ba da karatu ba ne, su sunansu kenan labarai kawai, wani za a yi ta rigima, wani a yi ta bayayya, a yi ta wallahi wallahi, Allah ya kyauta. Malamin ya ci gaba da cewa fa innal ahadith al kathirata ala khilafihi wa qad qala abu daud, al imam abu daud a cikin sunan din sa yace haddathana musa ibn isma'ila qala haddathana abanu qala haddathana yahya anna muhammad ibn abdurrahman ibn thauban haddathahu anna rifa'ata haddathahu an abi sa'id al khudri radiyallahu anhu, sai kuma kama da isnadin dan ka ga nagartar isnadin, wannan isnadi ne ala shart al shaykhaini, daga abu daud yace musa ibn isma'il abu salama tattabuzaki, wannan babban malami al-Minqari malamin su Bukhari ne, Musa ibn Isma'ila, daga Aban ibn Yazid al-Attar ke shi, kuma yace daga Yahya, wannan Yahya ibn Abi Kathir, yana da malamai Yahya guda biyu, akwai Yahya ibn Sa'id al-Ansari, akwai Yahya ibn Abi Kathir, to shine wannan, shi kuma yace daga Muhammad ibn Abdurrahman ibn Thauban, shi kuma yace daga Rifa'a yace Abu Sa'id al-Khudri ya gaya masa cewa wani mutum anna rajulan qala ya rasulullah inna li jariyatan wa ana a'zilu anha, ina da wata wato sadaka wadda na samu cikin abinda aka kamo na sadakokin da aka raba wa mujahidai a yakin Hawazin, wa ana a'zilu anha wa ana akrahu an tahmila, bana so ta dauki ciki, wa ana uridu ma yuridu rijala, wa innal yahuda tuhaddisu anna al-ma'ud anna al-azla ma'udatu sughra qala kadhabat yahudu law arada allah an yakhluqahu mastata'ata an tasrifahu, ya wuce a baya wannan hadisi ko wa hasbuka bi hadha al-isnad sihhatan, malam ibn qayyim yake cewa jiba irin ingancin isnadin nan, in ka san me yake mai isnadi ingantacce, ka san wannan ingantacce ne kamar hasken rana, fa kulluhum thiqatun huffadun, duk kamar wayatan amintattu ne malamai gogaggu, wa qad allahu ba'dahu, wasu malamai sun kawo masa illa bi annahu muttaribun, suka ce wai akwai ittirabi, fa innahu ikhtulifa fihi ala yahya ibn abi kathir, kuma an yi sabani daga makarantar yahya ibn abi kathir, faqila anhu an muhammad ibn abdurrahman ibn thauban, wasu masu riwaya daliban yahya kamar yadda yake anan suka ce daga malam yahya dan abi kathir, daga muhammad dan abdurrahman dan thauban, an jabir, daga jabir maimakon daga abu sa'id, wa min hadhihi at-tariqi akhrajahu at-tirmidhi wa an-nasa'i, shine abin da ke cikin tirmidhi da nasa'i, وقيل واسمه سكتي فيه أن أبي مطيع ابن رفاعة لقى أبو مطيع ابن رفاعة بعد رفاعة دمبا، وقيل عن رفاعة كما يدي كانوا وقيل عن أبي سلمة عن أبي عبد الرحمن عن أبي هريرة وهذا لا يقضه في الحديث دو ونم إترابين وندي غير معل saboda ga asalin mai kyancan fa innahu yakunu inda yahya domin yana ma iya yuwa shi tunda yahya babban amintacce ne ana an muhammad ibn abdurrahman an jabi yana da wannan riwaya wa indahu an ibn saubana an abi salama an abi huraira yana da wannan riwaya wa indahu an ibn saubana an rifa'ata an abi sa'idin wa yabqa al-ikhtilafu fi ismi abi rifa'a sai da masabanin da za a samu kawai shine magana suna abu rifa'a hal huwa abu rafi'in aw abu rifa'a aw abu muti'in وهذا لا يضر مع العلم بحال رفاعة wannan bambancin suna ba zai samu cutar da hadisin ba matuƙa an san rifa'atu din amintacce ne wala riba anna ahadith jabirin sarihatun sayyatun fi jawaz al-azm malan yace babu makawa fa dole ka yadda cewa hadisan nan na jabiru sun zo karara kuma sun inganta akan halaccin azlu wa kad qala ash-shafi'i rahimahullah shafi'i Allah ya gafarta masa yace wa nahnu narwi an adadin min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam al-imam al-bayhaqi rawaito wannan daga shafi'i a cikin al-ma'rifa cewa mun ruwaito daga sahabbai da yawa annahum rakhasu fi dhalika sun nuna halascin haka walam yarwa bihi ba asa sun ce babu ne shi ga kuma littafin adabuz zafaf na al-imam al-albani zaga shi ma diya ka wadannan asarai magana sosai akai wa qala al-bayhaqi bayhaqi ke cewa qadru winar rukhsata fi an karantar da mu cewa malamai sun karantar da mu cewa lalle an samu riwayoyi wanda suke nuna halasci an abi sa'idin an asad ibn abi waqqas wa abi ayyub al-ansari daga wadannan malamai cikin sahabbai wa zaid ibn thabit wa ibn abbas wa ghairihi wa huwa madhhab malik kuma shine madhhabun maliku wa shafi'i da imamu shafi'i wa ahli al-kufa da hanafawa kenan wa jumhuri ahli al-ilm da daukacin al'umma malaman ilimi amma mun ji cewa mazhabin Ahmad dan Hanbali mun ji a baya cewa shi sabanin wannan kuma daga ga shi kanshi Ibn Qayyim ba Hanbali ne amma ya saba mazhabin Ahmad wa qad ujiba an hadith Juzama bi annahu ala tariqit tanzih wannan hadisin na Juzama bintu Wahabin sai aka bada amsa akan cewa shi ya zo ne dan ya nuna karahatu tanzih wato abu ne da za an so mutun ya nisance shi an so mutum kada ya saba da yin shi kada ya dogara da shi a tsammanin wai shi zai controlling pregnancy wannan duka dabaru ne na turawa da suka tsarawa mutane gashi nan kowa ya dade su amma ba tsari ne asali dake gudana da culture na musulunci ba wadda'afatu ta'ifa wasu malamai ma suka ce kai hadisin ma mai rauni ne duk da yake maganar su ta yi tsanani wa qalu kaifa yasihu an yakuna nabi sallallahu alaihi wasallam kadzaba al-yahuda fi dhalika ثم يخبر به كخبره suka ce ya zai a ce annabi ya ce yahudawa sun yi kuskure mau'udatu sughra da suka ce kuskure ne kuma shi ma a ce kuma ya ce haka kuma gani kaga ya ce nasu kuskure ne kuma ya fadi irin maganar su hadha min al-muhalil bayyin suka ce sam wannan ba zai yi ba waradat alayhi ta'ifatun ukhra wasu kuma suka mai da martani wa qalu suka ce hadith takdhibihim fi ittirab suka ce ai wancan hadisin da aka ce annabi ya ce kadzabatul yahudu akwai sabani game da ingancin sa wa hadithu juzama ta fi sahihi hadithin juzama kuma yana cikin sahih wa jama ta'ifatun ukhra bainal hadithain wasu kuma suka hada kanin hadisan guda biyu wa qalat innal yahuda kanat taqulu innal azl la yakunu ma'ahu hamlul asl ai su yahudawa suna cewa ne idan an yi azulu kwata-kwata ba za a daukar ciki ba fa kadzabahum rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi dhalika annabi yace su yi kuskure wa yadullu alaihi qawluhu alaihi salatu wasalam law arada allah an yakhluqahu lamastata an tasrifahu cewa da annabi da Allah ya so hadasta shi bakai saka hana ba wannan na nuna cewa wato abin da yake kuskurantar da su akai shine yi wa daukar cikin gaba daya wa qawluhu innahu alwa'dul khafi فإنه وإن لم يجمع الحمل يمنع الحمل بالكلية كترك الوطء فهو مؤثر في تقليله abin da yake nufi da alwadu alkhafi shine shi kasancewar wato azlu koda ba zai hana daukar ciki 100% ba kamar yadda absenteeism kin saduwa da macen zai hana daukar ciki gaba daya to amma dai yana ta asiri wajen karanta chances din wannan kuma shine tahqiqin magana zai iya tasiri wajen karanta chances amma bai iya har dauka ciki gaba daya me yasa saboda Allah in yayi halittarsa bai fasawa kuma duk da baraka bai saka na dan da Allah yayi nufin a dauki cikin to dadin zai sha kan mai jima'in ya kasa yin azulu ko kuma kafin ya kai ga fitar da azzakarin sa dugo guda daya da zai bada cikin ya riga ya shi shikenan kawai والله المستعان وقال الطائفة الحديثان صحيحان ولكن ليس التحريم ناسخ ولكن حديث التحريم ناسخ سكتي حديثان غرابي سن انغنتا اما وندي روي شي حرام ني شيني ناسخ وهذه طريقة ابي محمد ابن حزم وغيره وانا شيني مغنى ابن حزم دين دا اكي تفاداتن با قالوا سكتي لانه ناقل عن الاصل سبب wannan ya kawo sabon hukunci wal ahkam kanat qabla at-tahrim ala al-ibaha hukunci yana halalci kafin a haramta ودعوا هؤلاء تحتاج الى تاريخ محقق ما سيوا ناسخي ne da mansukhi suna buƙatar tabbataccen tarihi yubayyinu ta'akhura ahad alhadithain wanda zai bayyana jinkirin ɗaya daga cikin hadisan anil akhir wa anna lahum bihi ina za su samu wannan babu wa qad ittafaqa umar wa ali radiyallahu anhuma ala annaha la takunu mau'udatan hatta tamurra alayha taratu sab'u sayyidina umar da sayyidina ali radiyallahu anhuma sun zo da zance madaidaicin juna akan cewa ba za a kira abinda mutun yayi na hana ciki ba har sai wato cikin ya tsallaka at-taratu sab'u zango bakwai na jujjuyawar da me yake nufi da wannan shine sai kuma fadan Allah cikin suratul mu'minin wala gar khalaqana insana min sulalatin min tinin summa ja'alnahu nutfatan ko fi qararin makinin shine mataki na biyu ko bar mu kanta ayatu kunna wala gar khalaqana insana min sulalatin min tin summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin summa ja'alna nutfata alaqatan fa khalaqna alaqata mudghatan fa khalaqna mudghata izaman fakasauna izama lahaman thumma ansha'anahu khalqan akhara ko fatabarakallahu ahsanul khaliqin to kaga mataki na farko na halitta shine abinda aka yi annabi adam da Allah yace wala qad khalaqal insana min sulalatin min tin thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin aka zo aka maida shi mani a cikin wata kwasfa wanda take mai karfi shine cikin wato shi uterus din ko daga nan mana sai mene faj'alna nutfata alaqatan mataki na biyu kenan ko sai muka maida wannan mani bayan wani lokaci sai ya juye yayi ya burkice ya zama gudan jini shine faj'alna nutfata alaqatan haka ne fa kana nabiyun faj'alna فقلقنا النطفه علقه فقلقنا النطفه علقه علقه ابنن كو ابنن شينه جني كو تو سي كما فجعلنا كو فقلقنا فقلقنا العلقه مدغه يوي غدن صوكا فقلقنا المدغه عظاما اكا زبا موسى قشي كو فكسونا العظام لحما mu kirga 1 2 3 4 5 6 kuma insha Allah khalqan akhar shine 7 sai baya zama da sai yayi wannan matakan guda 7 ko 7 ne ko da asalin annabi adam shine matakin farko tunda shi ma yana da cikin alaka haltar tunda a cikin hadisin Tirmidhi annabi ya ce in an tashi za a kwaso duka jinsin dangin sa a tsakuro da shi za a hada kaga min sulalatin min tin shine mataki na farko thumma ja'alna thumma nufadan fi qararin makin shine na biyu fa khalaqna mudghata alaqatan shine na uku fa khalaqna mudghata alaqatan mudghatan ko shine na hudu fa kasawna izaman shine na biyar ko fa kasawna izaman lahaman shine shida na bakwai shine suma shi nau'an kanar akhar aka yi shi irin mutum wani na daban wanda babu irin shi shine khalqan akhar wani sabon halitta
to idan ya zama sabon halitta a ƙarshen mako na nawa mako na 8 ne ko na 7 da daukan ciki a ƙarshen kwana 48 ku tura mai wannan karatun a baya ba a ƙarshen kwana 120 ba a ƙarshen kwana 48 mai wannan karatun saboda ba wani iskali a kan shi to a ƙarshen wannan kwanakin ya zama khalqan akhar shine idan an yi scanning za a ga shi wani kamar dan kadangare haka dan mutum ne amma kamar girman kadangare ko tsaka haka ake ganin shi ko to wannan in ya kai wannan shine ya hau kan attara tu sab'u yayi ya canza har kala 7 to idan aka je aka yi abortion ko aka je aka yi duk abin da za a yi a sha wani abu ya zube ko to kisan kai shine alwa'du sughra almu'tu sughra mun gane amma idan bai kai wannan matakin ba to ba matsala ka ku ga matakin gamaniyin yana fita daga zakari bai ma kai ba halama ana ɗayin nan kai aiki min sulalati min dinin din kai aiki to sai malaman cikin sabai suka ce idan ba a kai ga wannan matakin ba to babu laifi to na gwanin zai amsa mata da yawa mutumbayoyin da suke ko in dai an wuce wannan an kai an tasamma wata biyu ne daga last period da mace ta yi za ka ga galibi a lokacin ne wannan abubuwan suke faruwa kuma a lokacin cikin ya riga ya zauna kuma Allah ya tsara halitta yadda yake santa ya rage kawai kamar da makaranta a baya za a zo a saka mishi muhimman organs guda uku zuciya da kwakwalwa da al'aura al'aura ne ko hanta na manta mun karanta dai guda uku wanda suka fi muhimmanci a jiki da hanta ne ko yau waɗannan guda uku su za a saka to da an saka su a ƙarshen wannan mako na 7 ko na 8 din nan mala'ika zai zo ya hura mishi rai da sauran abubuwan da zai wanda duk ya je ya zubar da shi a lokacin ya yi kisan kai Allah ya kyauta yace فروى القاضي أبو يعلى وغيره بإسناده الإمام القاضي أبو يعلى يأكتي رويته دي يكي أم بنت كاقسكي أبابو وننع أتكي مسند أما دي الإمام ابن رزم يا دنجا تشيك دار قطني دي يكي إسناد ضعيف نيتشي وأن أبيد بن رفاعة أن أبيه قال جلس إلى عمر علي والزبير وسعد رضي الله عنه في نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتذكروا العزل فقالوا سيسكتي لا بأس به باب لي في أكن عزل فقال رجل إنهم يزعمون أنها الموءودة الصغرى شيء أنا شو أكرم من كسان كيني فقال علي رضي الله عنه لا تكون موءودة حتى تمر عليها تارات السبع شين حديثا حتى تكون من سلالة من طين ثم تكون من نطفة تكون نطفة ثم تكون علقة ثم تكون مدغة ثم تكون عظاما ثم تكون لحما ثم تكون خلقا آخر حديث غدا 7 دين كما يدعي تجيرا فقال عمر رضي الله عنه صدقتا عمر يتي كاي غسكيا علي أطال الله بقاءك وبنجي الله يسا ران كاي دئي الله يمن الله يبن منا كاي وبهذا daga nan ne ihtajja man ihtajja ala jawabi du'a ila rajul bi tulil baqa kazo na karatun kuma yace daga nan ne aka samu hukuncin halaccin yin addu'a a ce Allah ya ja zamaninka mun karanta a cikin istiqama ko cewa ita ma ba addu'a ce da ake so ka dinga yin ta mutlaka ba ce Allah ya ja zamaninka da albarka Allah ya sa ka yi albarka saboda lokacin da wannan ta yi ma babanta da ƴan uwanta addu'a ummu habiba nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mata me yasa zaki dinga yin addu'a akan abin da kaddara ta riga ta gabata a kansa amma kuma dai ya halasta tare da kaidi da albarka domin ba tsawon rayuwa ne kadai abin nema ba tsawon rayuwa mai albarka kuma akwai hadisin da suke nuna dadewa a rayuwa karin albarka ne ga mumini saboda haka babu laifi a wannan a jumlace a neman mutum irin wannan albarka a rayuwarsa to gashi da dan saura amma kuma lokaci ya kure bari mu bar shi haka sai Allah ya kai mu darasi na gaba insha Allah وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك اللهم وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله